Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu mutane hudu ko fiye da haka sun samu raunuka sakamakon wani hari da wuka da aka kai a birnin Paris jiya Asabar. Tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kamfanin dillancin labarin ta bayyana. Kungiyar ta jinjina maharin wadda ta kira a zaman soja na Kurai, wadda zuwa yanzu ba a bayyana sunansa ba, duk da cewa ƴan sandan kasar sun gama da shi a inda ya kai wannan hari. Hukumomin tsaron Faransa suka ce an kai harin ne a gunduma ta biyu wacce a daidai lokacin take shaƙe da bil'adama waɗanda suke shirin zuwa wuraren shaƙatawa. Mai gabatar da ƙara a birnin na Paris François Molins ya ga manema labarai cewa mutumin ya yi kabbara lokacin wannan hari. Molins ya ce ‘yan sanda za su ƙaddamar da bincike a zaman harin ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa ta shafinsa a Twitter cewa ba za mu ba da daidai da inci ɗaya ba ga maƙiya ‘yanci. A Myanmar, wata kungiyar ƴan tawaye ta kaddamar da wani hari kan sojojin ƙasar jiya a Asabara, wani gari da ke arewaci, ta kashe akalla mutum 15, ta jikkata mutum 20 ciki ko har da farar hula, kamar yadda jami'an ƙasar suka ce. Kungiyar da ake kira Tang National Liberation Army ko TNLA a takaice ta kaddamar da hare-hare guda uku da asubahin jiya a Asabara a garin da ake kira Musu a jihar Shan, kamar yadda kakakin gwamnatin ƙasar ya faɗa a shafin Facebook. Biyu daga cikin hare-haren an kai su ne kan sansanonin sojoji, ɗayan kuma a kan wani gada. Ƙungiyar TNLA tana daga cikin ƙungiyoyi fiye da dozin ɗaya da suke fafatawa da gwamnatin ƙasar domin samun ƙarin ‘yanci. Ana sukar sojojin Myanmar da zartar da hukunci ba da yawun alƙali ba, da gallazawa, tilasta mutane aiki tamkar bayi, fyaɗe da wasu cin zarafi kan tsirarun ƙasar. Malaman addinin Islama daga Afghanistan da Pakistan da kuma Indonesia sun jaddada cewa hare-haren ƙunar bakin wake a Afghanistan da ma a yankin baki ɗaya haramun ne kuma ya saba manufofin addinin Islama. Malaman sun bayyana haka ne a daidai lokacin da suka hallara domin taro a wuni ɗaya a birnin Bagor a Indonesia da zummar tattauna kan tarzomar da take ci a Afghanistan. Taron na ranar da aka yi ranar Juma'a ya zo ne watanni bayan da malaman addinin Islama a Pakistan su fiye da 1,800 suka yi fatawar da take Allah wadai da ta'addanci ta kowace fuska a Pakistan. Afghanistan ta soki fatawar ta Pakistan domin ta yi Allah wadai ne ga ta'addanci a Pakistan kadai. Taron da ake a Bogor an haɗa da malaman Pakistan ne domin ana ganin suna da tasiri kan ƙungiyoyin mayakan sa kai da ke Afghanistan. A halin da ake ci kuma, ‘yan sanda a Indonesia sun ce ‘yan harin ƙunar bakin wake sun kai hari kan majami'u uku a birnin Surabaya da ke tsibirin Java. Jami'ai suka ce akalla mutum biyu sun mutu, wasu 13 kuma sun jikkata. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kafa wata hukuma ta ƙasa da ƙasa da zummar kawo ƙarshen shishigin da Rasha da wasu ƙasashe ‘yan kama karya suke ya zaɓuɓɓukan ƙasashen yammacin duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya. Hukumar da ake kira Transatlantic Commission on Election Integrity ko TCEI a taƙaice da Turanci na ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Anders Fogh Rasmussen da kuma tsohon sakataren tsaron gida na Amurka Michael Chertoff sun yi taro da manema labarai ranar Juma'a nan birnin Washington DC. Sarsalar kafa wannan kungiyar Rasmussen ya gaya sashen Rasha na muryar Amurka shine katsa London da Rasha ta yi a zaben Amurka ta shekara ta 2016, amma wannan bai tsaya kan Amurka kadai ba, hakan ya shafi Turai, inji Rasmussen. Jiya Asabar ‘yan kasar Iraki suka je rumfunan zabe domin su zabi wakilai 329 cikin ‘yan takara 7,000 da suka fito. A yayin da mutane suka kada ƙuri'unsu ko suke kada ƙuri'unsu, an rufe tashoshin jirgin sama da hanyoyin mota saboda matakan tsaro. domin a watan jiya ragowar ƴan kungiyar ISIS da suke kasar wato duk da fatattakar da aka yi musu sun yi barazana za su kai hari kan duk wani wanda ya fito domin wannan zabe. Rahotanni sun ce ko da shike galibin rumfunan zabe ba sa fuskantar wata barazana, an kai hari a kudancin birnin Kirkuk mai arzikin mai, an kuma gano bam a wata tashar zabe a Bagadaza. Haka nan an samu rahotannin wasu yunkurin kai hare-hare. Mutane wato kashi 44.5 ne suka fito zabe kamar yadda kamfanin Reuters ya bada labari da ya ambaci hukumomin kasar. Zai dauki lokaci kafin a kafa gwamnati. Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana ɗaya bayan da aka lalata tsallaken lokacin da Falasɗinawa suka yi zanga-zanga. Haka nan sojojin Isra'ila suka ce ranar Juma'a Falasɗinawa masu yawa suka kutsa cikin tashar da ake kira Karim Shalom suka cinna bututun iskar gas wuta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da harkokin zaben unguwanni da jami'ar APC ta gudanar ba shakka ya san wannan zabe ya bar baya da kura, domin ko jihohi da dama an koka akan cewa ba zabe aka yi ba nadi aka yi, wasu ko jihohin ma cewa suka yi su ko nadin ma ba su samu an yi musu ba, wasu kuma cewa suka yi an musu fin karfi ne, wasu kuma suka ce iko kawai aka nuna musu. Kai bai da mu faro takon daga jihar Yobe inda wasu yan jami'ai suka kawo kukan su a ofishin mu dake Abuja kuma sun tattauna ne da Hassan Maina kaina.
Sunana Alhaji Adamu Rafotis kun former state leader ANPP kuma stakeholder APC Yobe state.
Da farko me kawo ku Abuja?
Mala san kamar yadda ka shina abin da ya kawo mu Abuja, mun zo mu gabatar da wayansu takardun mu na koke. Kamar yadda ka sani an gabatar da zaɓuwa na congresses na shugabannin jami'a mataki na ward wadda a jihar mu nan a Yobe ba a yi congress ba, an yi son rai da shugabannin jami'a mataki na jiha da gwamnati jihar Yobe sun haɗa kansu sun rubuta sunan mutane kafin ma a yi congresses. So mun kawo kokenmu, mu masu biyayya ne, muna bin dokan jami'a, muna bi kamar yadda guideline da constitution na jami'a yi.
Sunana Adamu Abdu Chilare, magaddashin chairman na APC na Yobe State.
Yawwa, wasu yan jami'ar ku sun zo mana da korafin cewar a zaben da aka yi na congress da kwanan nan kaman kun yi uwa da makarbiya kun sa an yi kama karya, ya magana take ne?
A'a, mu ba mu yi zabe ba, wato ba su san abin da ake ciki ba ne. Mu affirmation muka yi ba election ba. Affirmation kuwa dama duk wanda yake ciki in dai bai yi laifi ba dole zai koma. To amma mu ba zabe muka yi ba affirmation ne.
To daga Yobe bari mu leka Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da Nashi Tsarabar.
Yace muddin fa ba a yi gyara ba. To fa labu da jami'ar ta APC ka iya ma fada wani sabon rikici.
To Alhaji Ibrahim, hakika wannan zabe mun kalle ta daga dukkanin mahanga na hankali, kuma mun daura ta akan mizani na hankali da ya kamata a daura ta. Amma idan muka dubi abin da ya faru a wannan abin da aka kira zabe, akwai abin ban tsoro ga jami'ar mu ta APC, akwai abin tausayi a wannan jam'iyyar tamu ta APC, amma abin takeici duk inda ka tuntuba a jihar Adamawa za a ce maka ba inda aka yi zabe sun yaudari mutane, suka ha'inci mutane, suka zambaci mutane, suka sa al'umma waɗanda suka zabu a kawo wannan sauyi da muka kira a tafiyar da shi a jihar Adamawa. Amma abin mamaki har karfe 4 saura babu malaman zabe.
Yanzu bari mu gangara a jihar Niger tare da Mustapha Nasir Batsari domin jin wainar da aka toya a jihar ta Niger.
Bayanai dai daga yankunan kananan hukumomi 25 na jihar Niger na nuna cewar wurare da dama ba a gudanar da zaɓuɓɓukan ba, kuma tsaffin shugabannin jam'iyyar suka yi tazarce. Ga abinda wasu daga cikin masu ƙorafin daga kananan hukumomin Shiroro da Mashegu ke cewa.
Ni ne youth leader na Shiroro na local government John Abulus. So mun jira muna jiran malaman zabe da za su zo su yi mana congress ba mu gansu ba mun bi kowane ward muka gan mutane na nan azube suna jiran malaman zabe ba su gani ba to ba mu san abin da ake ciki ba next muka ji wai an gama zabe
sunana Muhammad Sani Gaugawa Mashegu local government kuma SSA to the governor a Mashegu bai ba a dalili na kuwa ni dai ina wuce dina mutane sun tsaya sun jira malaman zabe su zo har karfe 1 har 1 da rabi har ma wasu suka kai suka kirga ababuwan da suka tara kowa bai zo ba sanan su bangaren jami'ar ma suka ki zuwa duka suka tafiyar su
a can jahar Kebbi da Sokotoko Murtala Faruk Sanina ne ya tattaro muna ra'ayoyin yan jami'ar game da wannan zabe
ni Alhaji Umar Shafar ma Auguniki local government yanzu halin da ake ciki ga jama'a nan mun tara amma babu wani mutum guda a hadon wani wanda ya taho dan aka muna a zo a yi zabe to wai sai muke jin ana cewa yau gwamnati ta ce ita ba zabe za ta yi ba to saboda haka mu kuma mun san General Muhammadu Buhari ya hita ya tafi gida akan wannan zaben to hukuma ta sani ta kasa mu dai mun san mai bayyana ta mai adalci in ta muna adalci muna nan tare da ita ba ta muna adalci ba hakkin muna za mu bi sai inda karhi mu kare
ana Alhaji Musa Jemagi daga mazabar Kokaninos Argungu mu abin da za mu gabatar da shi ba ai muna adalci ba saboda mutane sun taru an tawo an ce mana wai ba ayin zabe saboda wai gwamnati ya ce ba za a yi zabe ba ko ina ana yi wai banda Argungu to mun hanshi abin mu sani ba
to sai dai shugaban jami'ar barista Attahiru Macido ya ce ga yadda aka shirya
to koyo shi aka yi zabe ba a rasa mutane masu yan korafe mu dai abin da muka sani cewa mun ba da dama jama'a su zo su yi sulhu because Allah ya ce ayi sulhu domin mu samu kowa ya ji cewa an yi da shi an dai kira meeting na duk wanda ke wani abu a cikin jihar nan da wajen jihar nan APC muka yi meeting aka yi matsaya cewa a fara da sulhu idan matakin sulhu bai yi ba sai a je hili waɗannan ba su yarda da bai yarda da sulhu ba a ba su dama su je su gwada abin ga tsorin jirin su ga jama'a kuma haka akai
a Sokotoko ga abin da Murtala ya kalato muna
to sunana Umar Aliyu a sunana to gaskiya ni dai ban ga an yi zabe ba wasu sun to sun ka ce a kawo list an ka kawo list sun ka ce confinement ɗaya na za su yi da list din da an ka ba su a to ga ka'idar siyasa ita kuma ba haka aka yinta ba don abin da ka'idar siyasa a ban mu mutane su zaben mu kansu irin waɗanda suka so na san akwai fatutukan adawa sannan fatutukan adawa suna nan suna so su tumbuke wa gwamnati gaba ɗaya kamar wanda lokacin zabe mun ka tumbuke PDP to mu yanzu in mun ka ce mu to mu yi irin wanda su sun ka dora yi a murƙushe a kibari a mutane su zabe waɗanda suka bukata to mu ganin ba a tumbuke mu
a sunana Malam na Madina Jabi alal haqiqa an zabe daidai kamar yadda ya kamata kamar yadda an kai umurni
amma ana cewa ba zabe akai ba illa dai kawai an zo da sunayen wasu ne aka ce su ne kawai za su zama shugabannin ku me zaka ce akan
wannan daban na wanda yace haka na wannan ra'ayi ne na hadi na daban
daga Sokoto bari mu leka Kano da Jigawa tare da Mahmud Ibrahim Kwari
mun rasa a ina za a sai ma fom suwaye to amma daga baya sai muka ji tun before a zo a yi zaben congress rana kamar ranar alhamis kowa ya san kujerar da yake kai in ba a gwamnati kake ba ko kana da uwa a gindin muru ba ma za a saurare ka ba kawai sai dai kawai nazo mazabata na ji sai wani a ce wani shine kaza an riga an raba kujerar muna nan mun sa lawyoyin mu da zo su sai yadda za mu kai wannan abin kwara kotu dan wannan zaben ba zabe bane kawai an yi nadi
Malam Baba na Badi kenan guda cikin mutanen da ke korafi kan yadda zaben shugabannin mazabu na jam'iyyar APC ya gudana a jihar Kano. To amma sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kano Honorable Ibrahim Zakari Sarina na cewa
mu jihar Kano mun yi zabe kuma zabe karbabbe kuma mutane sun yaba.
A jihar Jigawa ma korafi ne ya biyo bayan zaben shugabannin jam'iyyar ta APC a matakin mazabu. Alhaji Abubakar Suleiman Addani jigo ne a cikin jam'iyyar ta APC a Jigawa.
Jami'ar APC abin da ya kawo ta a Najeriya talaka ya zabe ta ne saboda ta ce za ta canja mishi yadda ake gudanar da siyasa ya samu wakilci na mutumin da yake so ya zabe shi da kansa ya wakilce shi domin ya gaya masa abin da yake damunsa shi kuma wannan mutum ya je a wuta masa da shi a gwamnati amma jami'ar APC gaba ɗaya ta saki wannan layin
kafin mu tafi kudanci bari mu leka Bauchi da rayuwar da Abdulwahab Muhammad ya aika muna
shi a gurbin dalibai daga katabi local government azare
jihar Bauchi. Abin da ke tafi da ni shine koke ne na kawo zuwa ga uwar jami'ar APC na kasa da kuma mai girma shugaban kasa. Zaɓe dai an yi shi mai harshen damu. Kowane bangare kanadi suna cewa sun yi zaɓen su. ‘Yan Abuja sun yi nasu ranar Lahadi, bangaren jihar sun yi nasu ranar Asabar. Amma dai mu ga malaman zaɓe da kayan aiki kamar da aka saba a zuwa a aiwatar da zaɓen, to wannan dai ba mu gan su kamar yadda ya kamata ba.
Sunana Sanata Suleiman Nazif Gamawa, wanda ke wakiltar na Bauchi ta Arewa a majalisar dattawa. A yau dai na zo ne na fadawa 'yan jarida gaskiyar abin da ke faruwa a jihar Bauchi. Kamar yadda kuka sani, ya kamata a yi zaben ward congresses ranar 5 ga watan Mayu, wato ranar Asabar kenan. Amma kamar yadda dukkanin al'ummar jihar Bauchi suka sani, ba a yi zabe ba ranar 5 ga watan Mayu a jihar Bauchi.
Yanzu kuma bari mu cilla kudancin Najeriya tare da Hassan Umaru Tambuwal domin jin yadda zaben ya takaya a jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
Jam'iyyar APC ta yi zaben shugabanni na unguwanni a fadin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu 'yan jam'iyyar APC.
Sunana Jallo Bakani kenan, alkaliji mazanni Ibadan nake kuma a Kenyale.
Yaya zaben unguwanni na jam'iyyar APC a nan a Kenyale Ibadan?
An yi zabe an wanye kuma lamai lafiya, sai dai an abubuwan da ba a rasa ba. Sauran al'umma waɗanda aka yi zabe waɗanda ba su samu nasara ba suna korafin cewa ba a yi musu adalci ba.
Yaya zaben unguwanni da jam'iyyar APC ta yi a nan birnin Akure?
So a birnin Akure alhamdulillahi an yi zaɓe lafiya kalau. Wasu wurare da aka dan samu matsaloli kuma Allah ya kaddare dai matsalan ba ta yi yawa ba, amma an yi zaɓe lafiya kalau kuma ba wani jayayya da aka kawo da gare shi daga baya-baya an faɗi sakamako.
Sunana Adamu, ni mazaunin jihar Osun.
An yi zaɓen unguwanni a nan jihar Osun?
An yi, an gudanar sa.
To yaya zaɓe ya kasance?
Zaɓe an shiga lami lahiya, sai dai waɗanda ba su samu ba suna ka ƙorafi-ƙorafi.
Ko akwai wata hatsaniya?
Tsani dai ban ga wata hatsaniya ba, wanda ya ji wata hatsaniya ba nan.
Sunana Komalatiyo Lulgiwa, shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti.
Yaya lamarin zaɓen unguwanni na jam'iyyar APC a nan jihar Ekiti?
Wannan zaɓe dai tabbas an hargitsa komai da komai, wanda to amma ana cikin yi, wasu kwata gari suka shigo suka dauki akwatunan zaɓe suna masu yin kwalle da shi, suna kwalle da shi aka yi hargitsa abin nan din gaba daya.
Sunana Alhaji Mustapha Talba Shagamu, ni mazaunin Shagamu ne a Ogun State.
Yaya zaɓen unguwanni a nan jihar Ogun?
Zaɓe da aka yi a unguwanni a jihar Ogun an yi shi lami lafiya, ba wani kacaniya, ba komai. Mafi yawanci 'yan takara wanda suke kai su suka koma, amma ba tare da wani korafi ba na jama'a.
A jihohin kudu maso gabas ko Alfonso Okoro-Igwe ne ya ce ga yadda zaɓen ta kasance.
Zaɓen shugabannin mazaɓu na jam'iyyar APC da aka gudanar a ranar Asabar 5 ga wata ya bar baya da kura a jihohin Imo da Anambra da Enugu da kuma Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. A jihar Imo, inda jam'iyyar APC ke mulki, an dai samu bambancin ra'ayi tsakanin bangaren gwamnan jihar Owale Rochas Okorocha da waɗanda yanzu shi gwamnan ke wa kallon masu adawa da aniyar. Haka ma aka ƙare da rikicin cikin gida a jihar Anambra, inda ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Dr. Tony Nwoye ya zargi ministan Kodago Dr. Chris Ngige da niyyar ƙwace lamuran zaɓen mazaɓu daga hannun kwamitin gudanar da zaɓen. An kuma samu bambancin ra'ayi tsakanin kusoshi biyun, inda Dr. Tony Nwoye ya ce ba a yi zaɓen mazaɓu ba a ranar Asabar 5 ga wannan watan yadda ya kamata a yi, amma Dr. Chris Ngige ya ce an yi kuma an kammala komai lami lafiya. A jihar Enugu, ministan harkokin waje Mr. Godfrey Onyama ya yi watsi da sakamakon zaɓen, ya kuma yi kira da a sauke zaɓen. Da yake magana da manema labarai a Enugu, babban birnin jihar, a ranar Litinin da ta shuɗe, Onyama ya ce an tafka maguɗi da kurakurai da dama a zaɓen. A jihar Ebonyi kuma, gaba tsakanin ministan kimiyya da fasaha Dr. Obunnaya Onu da ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar APC a zaɓen 2015, Sanata Julius Ucha ta sa an gudanar da zaɓen daban-daban. A jihar Abia kaɗai ne aka gudanar da zaɓen mazaɓu ba tare da tayar da wata jijiyar wuya ba, kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka ruwaito.
To kome war jam'iyyar ke yi game da wannan matsalar na ƙorafe-ƙorafe nan da can, za mu ci gaba da ƙoƙarin samun shugabannin jam'iyyar domin jin abin da za su yi game da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilan namu da suka taimaka domin shirin ya kai ga cimma nasara, da Julie Gration da ta da sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A cikin wannan makon ne da ya kaddamar da wani kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da suka hada da kasashen Niger da Kamaru da Chadi da ma Nigeria. An dai kaddamar da wannan kungiyar ne a garin Maiduguri da ke jihar Borno, wanda ita ma ke da wasu jihohin da ke makwabta da yankin tafkin Chadin, inda aka tattauna matsalolin da ke addaban wannan yanki da ma hanyoyin da za a bi don sake farfado da yankin da ke da miliyoyin mutane da ke amfana da wannan tafki. Ganin cewa yankin tafkin Chadin ya fuskanci barazana daga yayan kungiyar Boko Haram da dama, yayin da a baya-baya aka dinga samun rahotannin cewa yayan kungiyar Boko Haram din sun halaka masunta da manoma da ma makiyaya da dama a wannan yanki, da kuma suka dogara kacokan wajen gudanar da rayuwarsu a wannan yanki na tafkin Chadin. Yayin da hukumar raya burayi na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP a takaice suka zamo na gaba-gaba wajen tabbatar da cewa an sake farfado da wannan yanki, wanda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bude wannan taro. Shi kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya wakilci shugaba Buhari wajen bude wannan taron.
The source of livelihood for over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger,
ya ce yanzu hakan akwai mutane da ke neman abincinsu fiye da miliyan 45 a wannan yanki, kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin Afirka wanda ke da iyaka da kasar Kamaru, da kasar Afirka ta tsakiya, da Chadi, da Niger, da kuma Najeriya. Kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma, sana'ar kamun kifi, da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki. Ya ce za mu iya namu kokari mu ga yadda za mu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin walwala da kwanciyar hankali, a cewar shugaba Muhammadu Buhari, wanda gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya wakilta. Dr. Edward Kalunde shi ne shugaban hukumar bunƙasa muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma suka shirya wannan taro.
Bearing in mind the effect of the conflict, the shrinking of Lake Chad and limited access to natural resources in communities living in the border area.
Yace kamar yadda aka sani, irin matsalar da wannan rikici ya haifar da tsukewan wannan tafki da kuma rashin samun ababen more rayuwa da al'umman da ke zuguna a irin wannan yanki, don haka dai muka ga ya dace mu shigo don ba da ta mu gudumawa wajen taimakawa irin waɗannan jama'a. Yace mun sani cewa matsalolin da ke addaban wannan yankin suna da yawan gaske, kuma dole ne mu dinga lura da irin waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya. Da farko dai yana da kyau mu kaddamar da fahimtar juna tsakanin al'umma, musamman ma tsakanin jami'an tsaro da al'umman da ke wannan yanki. Na biyu kuma mun fahimci cewa dole ne mu haɗa gwiwa da shugabannin al'umma da kuma shugabannin addini don su shigo wajen ba da tasu gudumawa ta hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli don samun tabbas da zaman lafiya ga al'umman wannan yanki.
Also important is to promote the involvement of youth, women and civil society organizations in our continued advocacy for peace and tolerance.
Yace yana da kuma muhimmanci mu sako matasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ma kungiyoyin mata don ci gaba da wayar da kawunan jama'a wajen zaman lafiya da kuma mutunta juna. Yace shigo da matasa yana da muhimmanci kwarai da gaske, ganin cewa su ne kashin bayan kowane irin al'umma. Na haka za mu yi duk mai yiwuwa mu zaman taimaka al'umman da suke wannan yanki na tafkin Chadi, a cewar Mr. Edward Kalon. Dr. Muhammad Ibn Chambers dai wakili ne na Majalisar Dinkin Duniya.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened and the fight needs to be pursued.
Yace zaka iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karye logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. Muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen komandan wannan yanki, kuma zamu tabbatar mishi da goyon bayan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya na ci gaba da wannan yaki halattacciya a wannan yanki na tafkin Chadi. Shi ma dai gwamnan jihar Difa daga jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
To wannan taro shine lalle mu gama ƙarfin mu duka bisa da mu da Chad da Cameroon da Nigeria bisa harkar nan, harkar Boko Haram nan, mutanenmu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya, su komo su samu incin kansu ta aiki, su samu zaman damu, su ji daɗin zaman duniya kamar wanda kowa shi.
Ambassador Muhammad Nuhu dai shine babban sakatare na hukumar raya tafkin Chadi da ake kira Lake Chad Basin Commission. Na kuma tambaye shi ko menene muhimmancin irin wannan taron a yanzu haka.
Kaga shi matsala talauci ai bai san boundary ba kuma wayannan mutanen kamar mutane daya ne so dole sai an dauko wannan matsalar gaba daya a taimaka ma jama'a so abinda muke son mu yi kenan yanzu
to wai shin menene ma hukumar raya tafkin Chadin ke yi wajen sake farfado da wannan tafki ganin cewa halin yanzu wannan tafkin Chadin na ci gaba da tsukewa gare ambassadoru maman din da abinda ke cewa
to ai kaga akwai wannan taron da aka yi a Abuja shi musamman wannan taron domin tuwo kan jama'a a fada ma duniya cewa ya kamata a taimaka a tabbatar da wannan taron ya saki cika ya za a yi taron ya saki cika sai an jawo ruwa daga kasar Central Africa daga kogin Congo daga can muke son mu jawo ruwa a hankali sai kogin ya saki cika ai kaga matsalar duk ta zo ne domin kogin ya fara kafewa mutane ba su da aikin yi amma aka cika shi da ruwa mutane za su samu abin yi
gwamnatin jihar Adamawa Senator Umar Bindo Jibril Lade shi kadamar da wannan kungiyar gwamnoni na yankin tafkin Chadin wanda kuma ya mana karin haske game da muhimmancin wannan kungiyar kamar haka
abunda nake so dai a san cewa wannan taro akwai tarihi a ciki kuma mun kafa ta na gwamnoni ne na wayannan kasashe wayanda suke karkashin da Chad kuma United Nations da kasashe kamar Germany su Sweden su Finland da baki da su zo da Norway su zo nan kuma za su taimaka mana su ga karshen wayannan abubuwan kuma yadda za a samu duk mutanen mu irin su IDP da sauransu yadda za a taimakawa talakawa wayannan wajajen nan ya faru
to ko za a iya cewa an samu dawwammamiyar zaman lafiya baki daya da za a iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba tambayar kin ne wa Major General Loki Irabo komandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira Multinational Joint Task Force da kuma yake yankin tafkin Chadin
safety is relative you can never have absolute security it's not possible anywhere it is like you know a filtering process which is gradual
yace ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba daya babu wata matsala ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin Chadin
lamarin yanzu ana siyasa ne komai za a gyara sai ta siyasance shi yasa yanzu taron gwamnati ne muke gani yana da amfani muna tsammani zai haifar da damar ido
to amma zaman ku na kungiyoyin masu zaman kansu ku ta wani rawa za ku taka ganin cewa an cimma nasarar wannan abin da aka sa gaba
dalilin da yasa kenan kaga muka ce a dama domin waki ake damawa da mu wannan taro ne na kwana biyu za a yi sai a tafi muna so ba mu so ya zama kaman taron shan shayi a watsa muna so in har aka tafi din kowane kungiya zai tafi kasan shi ya je ya dinga bin kididiga menene ake yi abin kawarin da aka yi ana bi abin da aka yadda ana implementing ne da sauransu domin za mu yi aiki kaman monitoring evaluation din duk commitment din da aka yi anan wajen
za ku dinga sa ido kenan
za mu dinga sa ido mu ga alƙawarin da aka yi din an yi achieving ko kuma ana implementing ko ba'a yi
ko ta amma wannan kungiyar gwamnonin da suka hada da Kamaru da Chadi da Najeriya da ma Niger din za su yi aiki tare ganin cewa dukkanin sun fito daga kasashe daban-daban ne tambayar kin ne wa gwamnatin jihar Borno Hadal Bukar Shatima ga kuma abin da ke cewa
za mu yi aiki office din mu zai aiki a karkashin ofishin UNDP da Chad Bedding Commission a Chad Bedding Commission suna da ofishi a Germany inda za mu yi amfani da ita is our head office. Bugu da kari kuma mun yi imani akan cewa dole mu hada karfi da karfe mu fahimci abin da ke addaban mu nemi maslaha bisa ga talauci da rashin abun yi da kwarwarewa zaman lafiya a yankin mu.
Wannan taro da ya samu halartar kasashe da kuma kungiyoyi da dama hada da kungiyar Turai da ake kira EU da kasar Berlin da Norway da Germany da Sweden da kuma Finland haka ma wasu gwamnoni da ke kasashen da ke wuya da tafkin Chadin kamar na Kamaru Niger da Chadi da ma Nigeria da ta karbi bakuncin wannan taro dukkanin su sun halarci wannan taro wanda kuma ya kasance irinsa na farko sai dai ana sa ran za a maimaita irin wannan taro ne a jamhuriyar Niger a farkon shekara mai zuwa idan mai duka ya kai mu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.